wato ƙarerayin jahiliya. Ƙalal musannifu walaɗakuhu bidamiha, da shafe jinjiri da jinin sunan. Tulɗaku ra'sul mauludi wa jismihi bidamil aqiqa, haka suke sai a shafe kan abun da aka haifa da jikinsa da jini. Yan sunan amalun munkarun wa makaruhu, li'annahu min fi'lil jahiliyyati awwalan, bil idafati ila anna ad-dama najisun, aqara kuma jini najasa ne ai, la yajuzu ko fiqhan, bai halatta a fiqhance talqiqul jism bihi. Dalla ala al-karahati qawlu Buraidah radiyallahu anhu, kunna naf'alu dhalika fil jahiliyyati, falamma ja'a al-islamu sirna nahliku ra'sahu, sai mu'akke kan wa nutlikuhu, shi kuma kan sai mu shafa masa bi za'faran badalan min ad-dami. Turare turare ne bid'atu khitamul mauludi. Na so a ce a duba minhajul muslim, kowa kuwa wanda ya san minhajul muslim din za su so yin samu saɓani a nan. Kalal musannifu wa khitanuhu yawmaha, daga cikin bid'o'i ka kiya ranar sura. To ka san minhajul ne wani a ba ka to ya gano wurin kai makawo ne, ba ka san wurin ba ƙarshenta. Ku je ku nemo wurin to ɗazufar dab da zan shigo zan ce wani zai ka buɗe wurin inda aka yi maganan nan, to sai na shafa shaiɗan ya mantar da ni. Yukrahu shar'an ijra'ul khitan, yin kaciya alal mauludi yawmal aqiqa aw yawm wuladatihi, لأن ذلك من فعل اليهود. To wanda wancan na cewa hasan ranan akai masa Husaini ma haka, walaysa min amal ahli al-islam, wa hadha muraduhu bil mas'alati alahu, wal afdal an tujri amaliyat al-khitan, ay ka ciyan nan zamana amrihi bis salati, ay idha balaga sabiyu sab'atini wala yanbaghi an yujawiza bihi 10 sinin. Yawa dawa amma yanzu an wa fil mawan kariha malikul al-khitana yawma yuladu sabi wa fi yawmi sabihi wa qala huwa min fi'l al-yahudi. Kisa na kisa muku lalle ne kowanne daga cikin ku idan wa amin hajjil muslim, wa kana la yara ba'san an yaf'ala dhalika la allahu yakhafu ala as-sabi, wa kana la yara ba'san ku me la yara ba'san kariha maliku al-khitanu yawma yuladu as-sabi wa fi yawmi sabihi, kala huwa min fi'li al-yahudi, wa kana la yara ba'san an yaf'ala dhalika, kenan baya tunda makaruhi ite, ko baya gane akwai laifi yin wannan, to shi kenan ma dhalika la'allahu yakhafu ala sabi, tsoro ike wa hatsarin da dan zai shiga. Kala wa haddu al-khitani min sab'i sinina ila 10, na'am. Wala da